الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne go mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 11 ga watan Safar hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda ya dace ma 28 ga watan 9 shekara ta 2020 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Ash-Shaykhul Imam Al-Hafiz Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba da yafi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am wai hukuncin sayan kayan kwaci kamar yadda kwaci haramun ne sayan kayan da aka kwata shi ma haramun ne an gane ko idan aka ce kwaci shine fim karfi kenan algasu a tsara mutum a karbe masa dukiya amma karbe wannan dukiya ta hanyar wata doka wadda Allah bai saukar da ita a cikin alqur'ani ko sunnar manzon shi sallallahu alaihi wasallam idan aka kirkire irin wannan doka aka tsare mutum aka karbe masa kaya to an zalunce shi kuma dole za a dawo masa da haƙƙinsa a ranar kindillanci ranar kiyama shi wanda aka karbe masa kayan duk wanda ya sayi wannan kaya shi ma ya sayi kaya haramtacci don haka kamar yanda Hausawa suke faɗa mai sayan kayan barawo barawo ne saboda ka taimaka masa ne akan ci gaba da yin sata duk wani aiki na daukan zunubi da ketare iyaka Allah ya haramta mana kamar yanda yace wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan kar ku taimaka ma juna akan daukan zunubi da ketare iyaka don haka dai baya halatta mutun ya sayi kayan kwaci na'am
malam
wani misali mutum azhar ce zai yi kuma sai ya yi kudurta niyyar la'asar ba ta yi ba domin manzon Allah ya faɗa innamal a'malu binniyat wa innama li kulli imri'in ma nawa inda a ce misali irin mutanen da suke yin lafazi da niyya ne wanda daman yin lafazi da niyya bid'a ne domin bai zo ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko wani daga cikin sahabbansa yin lafazi da niyya a zuciyarka niyyar azhar ce to amma wajen lafazi sai kai lafazi da niyyar la'asar anan abinda ake lura da shi ake la'akari da shi abinda yake cikin zuciyarka na kudiri tare da cewa yin lafazin da kai da niyya dama wannan kuskure ne to amma anan kai abinda ka faɗa a kudirin zuciyarka la'asar ce kai kuma alhali azhar ce to dan haka sallah ba ta yi ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa innamal a'malu binniyat wa innama li kulli imri'in ma nawa. Don haka ita niyya rukuni ce daga cikin rukunin sallah. Ma'anar niyyar ko shine kudurta ita wannan farilla da zaka yi ta wannan lokaci, dole ka kudurta ta. Karin fa'ida, domin shi wannan wajen yin lafazi da niyya fagi ne wanda shaitani yakan yi wasa da hankulan wasu daga cikin jama'a. Kaga mutum yana ta wahala, yana kaikawo wajen yin lafazi da niyya. Don haka kwata-kwata baya da asali a cikin addini, ko nan kusa ka koma cikin littattafan fiqhu ko ma nan cikin iziya ma. Ababi na arwalla chayi wa yanwi bi kalbihi inda ghasli wajhihi fardal wudu'i. Chayi wa yanwi bi kalbihi, wato mai arwalla yakan yi niyya wato da zuciyarsa. Kaga ba chayi ba bi lisani, chayi bi kalbihi, yakan yi niyya da zuciyarsa a lokacin da zai wanke fuska, kenan zai kudurta niyya ta farillar arwalla. Don haka ka koma littattafai waɗannan na fiqhu, babu ɗaya daga cikinsu inda aka zana cewa yin lafazi da niyya yana ma daga cikin wato mustahabban wato sallah ko ita arwalla da sauransu, balantana sunnoni da farillai. Balantana a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, daidai da hadisi ɗaya babu inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi lafazi da niyya. Ubangijin da ke da sanin abin da ke cikin zuciyar bawa, abin da a gaba ma tunanin shi zai zo cikin zuciyarka, Ubangiji ta'ala yana sane da shi. Sai ka bayyana masa cewa na yi niyyar kaza, na yi niyyar kaza. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard wallahu ala kulli shay'in qadir. Kuma haka ya faɗa, qul atu'allimuna Allah bi dinikum. Shine muke misali yanzu, kamar in mun gama darasi ka tashi zaka tafi gida, sai ka ce nawaitu la'auda ila dar ko nawaitu zahaba ila albayt, jure kawai gaba zaka yi ka kama hanyar gida. Inda wani zai tambaye ka ina zaka, faɗa masa zaka yi cewa gida zani. Aka kawo ma kwanan abinci aka aje, idan zaka saka hannu sai ka ce nawaitu akalaqwa, hannu zaka saka. Inda lokacin da ka miƙa hannu wani ya riƙe hannun mi zaka yi, sai ka ce masa abinci zan ci. To haka lokacin da ka fuskanci alƙibla, inda mai tambaya zai tambaye ka wane ne kake nihi ne, zaka iya faɗa masa sallah ce. Kuma kai kanka a zuciyarka ka halarto, ka hararo cewa ga sallar da kake yin nihi. To dan haka kasancewar ba a lafazi da niyya, yin lafazi da niyya bid'a ne, baya da asali a cikin addini, haram ne. Na'am. Wai a cikin matekin da Allah ya haramta ma muminai su aura, akwai matar kanan mahaifi ko wan mahaifi, matar kanan uba ko wan mahaifi, ko kanan mahaifiya ko wan mahaifiya ba sa ciki. Idan wan mahaifinka ko kanan mahaifinka ya saki mace, idan ta maka ta kayatar da kai, in ta gama idda sai ka je ka aura. An gane ku? Shi ma haka yana iya zawa ya aura, shi ma yana iya zawa ya aura. Don haka iya matan da Allah ya haramta ya zano mana su a can cikin suratul nisa, tun daga fadarsa wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqta wa sa'a sabila. Sannan sai ya ce hurrimat alaikum ummahatukum وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما والمحصنات من المؤمنات الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم سي دا الله يزانو منا نوعي 15 daga cikin mata a wadannan ayoyi wanda haramu ne mu'mini ya aura haka in ka koma cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaka samu karin biyu shine hada tsakanin mace da ammata ko kuma hada tsakanin mace da kalarta kamar misali kana aure da mace haramu ne ka je ka auro kanwar mahaifiyarta ko yar mahaifiyarta ko kuma kanwar mahaifinta ko yar mahaifinta sawa'an uwa ɗaya uba ɗaya suke ko uwa ta hada su ko uba ya hada su haramu ne wannan shine yake cewa na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tujma'a bainal mar'a wa ammatiha wa an tujma'a bainal mar'a wa khalatiha au kama qala haka sai ka hada kuma na 18 shine mace wadda take mazinaciya haramu ne mutum ya auri mace matsayin tana fasika sai in ta tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah yake faɗa a cikin suratul nur azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wazzaniyatu la yankihu ha illa zanin aw mushrik sai ce wa hurrima zalika 'alal mu'mini dan haka duk macen da take cikin wannan yanayi na fasikanci baya halatta mutum ya aure ta in ma yana aure da ita baya halatta ya ci gaba da zama da ita a wannan hali sai in ta kyauta ta tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala amma dan haka wan babanka ko kanan babanka ya auri mata ya saka wannan halaka ne ka je ka aura kamar yanda shi ma in ka saka sai ya je ya aura a al'ada ne za a ce ya auri matar dan shi ko kuma shi a ce ya auri matar baban shi ai kanan baban shi to shari'a bata haramta ba darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun zo karshen kitabul buyu babi na karshe shine babul wadi'a baban da ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da hukuncen wato ajiya wanda in aka ce ajiya a shar'anci kamar yanda malamai suke faɗa ismul lil malil muqta liman yahfazuhu bila iwa suna ne na dukiyar da ake bada ta ga wanda zai kiyaye ba tare da wani lada ba ka ba mutum dukiya da sunan ya ajje maka ya kiyaye maka wannan dukiya ba tare da kun yi wani jinga game da ladan da zaka biya shi wannan shine ake kira ajiya ismul lil malil muqta liman yahfazuhu bila iwa suna ne na dukiyar da ake bayar da ita ga wanda zai kiyaye amma ba tare da wato wata masanya ma'ana lada da za a biya shi dangane da hukuncin karbar ajiya kamar yanda bayani ya gabata sunna ce mustahabba an so ga wanda aka bashi ajiya ya karba amma sharadi ya zamanto ya tabbatar da yana da amana game da kiyaye wannan ajiya idan ka san ba za ka iya kiyaye wannan amana to baya halatta ka karba domin kada ka jefa kanka wato cikin halaka domin shi karbar ajiya ga duk wanda yake da iko akan kiyaye ta wannan yana daga cikin taimakekeniya wanda Allah ya mana umarni wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ku taimaka ma juna akan duk wani aiki na alkhairi haka akan zarra dokokin ubangijinku kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa a cikin hadisi sahihi na cikin sahihu muslim wallahu fi auni al'abdi ma kana al'abdu fi auni akhihi ubangiji mai girma da daukaka bai gushe ba kuma ba zai gushe ba game da taimaka ma bawansa matukar shi bawan yana cikin taimaka ma dan uwansa. Kaga duk wanda zai baka kaya da sunan ajimu ka kiyaye mu wannan dukiya tawa ka taimaka masa. To dan haka anan malamai suka ce sunna ce mustahabba ga duk wanda ya amince da kansa cewa zai iya kiyaye wannan amana. Akwai lokacin da karbar ajiya yake zama wajibi, a lokacin da mutum ya buga ya rasa wanda zai ajiye masa, kai kuma ka tabbata zaka iya ajiye masa wannan kaya, to wannan ya zama wajibi a kanka. Yanzu misali, so da yawa mutum yakan fita, kamar misali irin yan kasuwa waɗanda suke tafiya garuruwa domin sayen kaya, ya tafi da kuɗi a jikinsa, zai kwana a tasha ko abin da ya kama da haka, wanda wannan kuɗaɗe za su iya bujuro shi zuwa ga halaka, ya nema ka ajiye masa. To ka tabbata cewa in har kana da amanar da zaka ajiye kuma babu inda zai kai ya ajiye, ya zama wajibi ka karɓa ka ajiye masa. Da haka shine malam ya zo mana da hadisin Amr ibn Shu'aib daga mahaifinsa daga kakansa, kakansa shine Abdullahi ibn Amr ibn al-As, Allah ya kara musu yadda, shi ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yake cewa man uji a wadi'atan falaysa alaihi baman, duk wanda aka bashi ajiya wannan ajiya Allah ya kaddara ta halaka, to babu ramuwa a kansa. Amma sharadin babu ramuwa a kansa ya zamanto babu ganganci shine ta'addanci ko kuma sakaki, domin duk wanda yayi ganganci akan dukiyar jama'a ta halaka, dukiyar da aka bashi ajiya, to ya tabbata dole sai ya rama ma masu kaya kayan su. Misalin wato ganganci, lokacin da mutum ya baka ajiyar misali wani baburgin sa ko wata mota ko abin da yayi kama da haka, maimakon ka je ka aje wannan mota ka adina masa, ko ka aje masa wannan babur ka adina masa, sai ka ringa hawa kana sha'aninka, wannan mota Allah ya kaddara ta yi hadari ko injin ya buga da abin da yayi kama da haka, to wannan ganganci ne, dole ka rama masa kayan sa. Ko kuma lokacin da misali mutum ya baka ajiyar kudi, sai ka je ka saru wasu kaya ka ce ai akwai kaya kaza tana iya yiwa a ci riba, ka dauki kayan wai da kudin da sunan zaka je kai kasuwa ka ringa yawo da su, wani ya tsare ka ya karbe, wannan dole sai ka rama masa dukiyar shi. Ko kuma lokacin da aka baka ajiyar kaya, maimakon ga inda ya dace a ajiye wannan kaya, sai kai sakaki ka aje su a inda bai dace ba, kayan suka halaka dole sai ka rama. Yanzu misali mutum ya baka ajiyar kudi, sai ka bar su a cikin motar ka aje su, ai mota ba wurin ajiyar kudi bane, to idan wannan kudade Allah ya kaddara suka halaka dole sai ka rama ma mutum. Ko mutum ya baka bahuna na abinci ka aje masa a wannan lokaci na damuna, maimakon ka nemi wani daki ka sa ka rufe, ko kuma in a waje ne ma ka samu wani tamfol ka rufe yanda ruwa ba zai bata ba, kai sakaki ka bar su ruwan sama ya bata su, dole sai ka rama masa. Don haka babu ramuwa akan duk wanda aka bashi ajiya, kenan matukar bai yi ganganci kuma bai yi sakaki ba, amma in yayi ganganci ko yayi sakaki to dole sai ya rama ma masu kaya kayan su. Tare da cewa shi wannan hadisi yana da illa, hadisi ne dhaifi, kuma tare da cewa wasu daga cikin malamai sun kyautata dangansa, amma akwai usul waɗanda suke na shari'a waɗanda sun kunshi ma'anar shi wannan hadisi, kamar yanda ita ajiya amana ce. Ubangiji ta'ala ko yayi umarni game da kiyaye amana da bayar da ita zuwa ga masu ita, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa inna Allaha ya amurukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, lalle Ubangijinku na umarninku ku bayar da amanoni ga masu su. Kaga bayan da za a yi a kai lokacin da zaka bayar da amana, dole sai ka aje ta ka kiyaye ta. Kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi yake cewa addil amanata limani itamanak, ka bayar da amana ga duk wanda ya amince maka, ma'ana ya baka amana, kenan kai kokari ka kiyaye wannan amana ta shi, lokacin da ya bukaci kayan shi ka bashi, kuma haka Allah subhanahu wataala yayi yabo da jinjinawa a cikin suratul mu'minun da kuma suratul ma'arij ga mu'minai masu rubon amana wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ubangiji ta'ala yace su ne masu kiyayewa wato ga amanonin da aka ba su, haka ga alƙawullan da suke tsakanin su, in ma tsakanin su da mahaliccin su ko tsakanin su da bayin shi. Idan haka kiyaye amana abu ne wanda yake ya zama wajibi ga duk wanda aka ba shi, ko kuma mu ce kiyaye kayan ajiya wannan wajibi ne. To anan tambaya, idan mutun ya baka ajiyar kudi, shin yana halatta mutun yayi amfani da kayan ajiya, kudin ajiya? Anan malamai suka ce in har ka tabbata akwai yadda da amincewa da rashin damuwa ga shi wanda ya baka ajiyar waɗannan kuɗaɗe, to ba laifi kana iya tabawa zuwa wani lokaci ka maida masa kamar yadda ya baka ajiya. Kamar yadda Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa haka yayi wannan bayani. Amma in ka san babu wata yadda da amincewa game da shi wannan wanda ya baka ajiya, to baya halatta ka taba kayan shi sai da izinin shi. Kai koda da yardar shi da amincewar shi, in dai kayan ajiya ne, kayan amana ne, bai dace ba a ce ka taba ba tare da ka nemi izinin mai su. Kenan in har ka tabbata zaka yi amfani da waɗannan kuɗaɗe da aka baka ajiya ko zaka kwatsa su a cikin kuɗinka na kasuwa, to tun farko ka faɗa masa wane kuɗin nan da ka bani ajiya zan yi sha'ani na da su, amma insha Allah duk lokacin da ka buƙaci kuɗinka ka sanar da ni zan baka. Don haka dole kayan ajiya a kai su a ajiye su, a kiyaye su. Kai ba za ka yi amfani da su, ba za ka ba da aran su ba sai da izinin mai su. Kuma in ba ganganci, ba sakaki, kayan suka hallaka ba magana a sa ka ramuwa. Malamai suka ce domin in aka sami wanda aka bashi ajiya ramuwa ba tare da ganganci ba, ba tare da wani sakaki ba, to wannan zai ruguje baban ajiya, za a kai lokacin da za a nemi wanda za a bashi ajiya a rasa. Tunda kowa ya san cewa in dai kayan nan suka hallaka ramuwa za a saka, koda baka yi sakaki ba, koda baka yi ganganci ba. To dan haka shari'a ta tabbatar da cewa in dai ba ganganci ba sakaki, to ba maganar mutun ya rama. Za mu tashi babi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب النكاح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة وينهانا عن التبتل نهيا شديدا ويقول تزوج الولود الودود فإني مكافر بكم الأنبياء يوم القيامة. رواه أحمد وصححه ابن حبان وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاغفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه مع بقية السبعة. madam Allah ya ji kansa na fada, wato wannan littafi ne wanda ke bayani game da hukunce-hukuncen aure. Lafazin an-nikah a yaren Larabci ma'anarsa shine al-jam'u wad-dammu wat-tadakhul, ma'ana hada abu da kunshe shi abu daya da kuma shigar juna. Kamar yadda Larabawa suke fada, tanakahatil ashjar, wato itace sun auri juna lokacin da reshin su junan su ya shiga cikin juna, shine suke amfani da wannan lafazi su ce tanakahatil ashjar. Haka kuma suke cewa nakahan naumul aina, bacci ya auri ido lokacin da ya shiga cikin sa kenan. Kamar yadda suke koma fada suke cewa nakahatil hasatu akhfafal ibn, tsakuwa ta auri takwar rakumi, lokacin da tsakuwa kenan ta shige tsakanin kenan takwar rakumi. Wannan kenan ma'anarsa a Larabci. Domin kasancewar kowane ɗaya daga cikin ma'aurata wato ya haɗu ne izuwa ga ɗan uwansa, kamar yanda shi ya haɗu izuwa matarsa, ita ma ta karkata izuwa gare shi, kenan wannan an samu ma'anar al-jam'u wad-dam. A istilahin malamai suke cewa in aka ce aure, shine suka ce aqdun yahillu bihi istimta'u kullin min az-zawjayn bil akhar wa atinasuhu bihi dalaban lin nasli ala al-wajhi al-mashru, wato kulla wata alaka ce wadda jin dadi ga kowane ɗaya daga cikin ma'aurata guda biyu ke halatta, kowa ya ji dadi da dan uwansa, kuma kowa ya ɗebe kewa game da dan uwansa, shi miji ya ɗebe kewa da matarsa, ita ma ta ɗebe kewa da shi, kuma dan neman ƴaƴa a bisa wata huska wadda ta tabbata a shari'a. Hanya ce kenan ta neman ƴaƴa kamar yadda shari'a ta tsara mana. In ba dan aure ba, baya halatta mutum ya ji dadi da wata mata, ita ma haka baya halatta ta ji dadi da shi. Maganar kuma ka zo ka zauna da wata mata domin ta ɗebe ma kewa, kai ma ka ɗebe mata kewa, in ba dan aure ba, baya halatta haka. Kamar yadda kuma ka nemi ƴaƴa ba ta hanyar da shari'a ta halitta, wannan shi ma baya halatta. Kenan aure ya kunshi waɗannan abubuwa uku. Kenan kulla wata alaka ce wadda kowane ɗaya daga cikin ma'aurata yake halatta ya ji daɗi da ɗan uwansa, kuma yake halatta ya zauna da shi domin ɗebe kewa, ku zauna gida ɗaya, kuma hanya ce wadda yake ta neman ƴaƴa a shirance. Tare da cewa abu ne sananne duk abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta, da duk aiki daga cikin ayyukan Ubangiji subhanahu wa ta'ala, da duk abinda yake shar'anta ma bayansa na yi da na bari, to akwai hikima. To don haka Allah da ya shar'anta mana aure akwai hikimomi waɗanda sun wuce lissafi. Yana daga cikin hikimomin wato jin daɗi na kowanne daga cikin ma'aurata da ɗan uwansa. Wannan hikima ta farko kenan daga cikin hikimomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana aure. Hanya ce wadda kowanne zai ji daɗi da ɗan uwansa. Sannan abu na biyu, ta hanyar aure wato ake samun ƴaƴa, wato al'umma kuma ta yawaita, wanda ƴaƴa su ne wato ƙashin bayan al'umma, bayan da za a yi jama'a ta tabbata rayuwa ta dure ba tare da aihuwa ba. Sannan kuma ta hanyar aure akan kiyaye mutuncin mace da darajarta, domin duk wanda ya auri mace to akwai wasu haƙuƙuwa da Allah ya dora masa, shi zai bata mazauni, shi zai bata ci da sha, shi zai bata sutura. Kaddara cewa yau a ce mace ita za ta je ta nemi wurin da za ta zauna, ta nemi abincin da za ta ci, ta nemi tufafin da za ta sa da sauransu, to galibi mutuncin mace zai zamanto ba ta da kima, ba ta da daraja. Amma dan a kare mutuncinta, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shar'anta aure. Sannan kuma yana daga cikin hikimomi na shar'anta aure hanya ce wadda take ta ƙara danƙon alaƙa ta so da ƙauna, wato tsakankanin jama'a. A gane ko ya zamanto ta hanya ce kenan ta ƙara danƙon alaƙa tsakankanin jama'a, ya zamanto sun zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Sannan kuma hanya yana daga cikin hikimomin hanya ce ta rimtsi idanu game da kallon abin da Allah ya haramta, da kuma kiyaye gaba game da aiki wanda yake na alfarsha. Sannan kuma hanya ce ta kiyaye jama'a dukkan maza da mata game da fadawa cikin ɗabi'u waɗanda suke koma baya da dukkan wasu cututtuka da duk wasu bala'i da musiba, domin rashin aure duka yana janyo duka irin waɗannan abubuwa. Aure idan yayi ƙaranci a cikin jama'a, to ayyuka na alfasha sukan yi yawa. Duk wani bala'i da musiba ko sababin su sune ayyuka na alfasha. Don haka duk abin da Allah ya shar'anta akwai hikima a cikin sa. Wannan kaɗan ne daga cikin hikimomi wato na aure. Shine anan mallam ya zo mana da hadisi na farko a ƙarƙashin baban hadisin Abdullahi dan Mas'ud. Allah ya kara masa yadda na faɗa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da mu, ya ma'ashar shabab. Manzon Allah yace ya ku taron matasa. Lafazin ma'ashar a larabci suna ne na jama'a waɗanda suka yi tarayya, wato game da wata sifa daga cikin sifofi. Kaga anan kira ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi, kuma yake banci matasa, cha ya ma'ashar shabab, ya ku jama'ar matasa. Kamar yadda za a faɗa a ce ya ma'ashar shuyukh, ya ku jama'ar dattawa, ya ma'ashar nisa, ya ma'ashar al-anbiya, ya ma'ashar tujjar, ya ma'ashar al-asatiza. Suna ne kenan wanda yake banta ga duk wasu jama'a waɗanda suka yi tarayya a cikin sifa. Yanzu misali idan aka ce ya ma'ashar tullab, ya ku jama'ar dalibai, kaga yan kasuwa ba sa ciki. In kai ba dalibi bane baka cikin wannan kira. Amma aka ce ya ma'ashar tujjar, ya ku jama'ar yan kasuwa, kaga duk wanda ba dan kasuwa ba baya cikin wannan kira. To dan haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake banci matasa da wannan kira. Me yasa manzon Allah yake bance su da wannan kira? Domin su ne galibi wanda shahawa take tattare da su. Amma tare da cewa in har an samu dattijan da shi ma shahawa tana nan tare da shi bata gushe ba, to shi ma kiran ya shiga ƙarƙashin kira. Saboda malamai sun faɗa al-hukumu yaduru ma'a illatihi, shi hukunci yana kewayawa tare da illar shi. Tunda anan illar da ta sa manzon Allah yake banci matasa da wannan kira saboda galibi su ne aka san da shahawa. Shine yace ya ma'asharar shabab, manzon Allah yace ya ku taron matasa. Manistaqa aminkumul ba'a, manzon Allah yace duk wanda yake da ikon wato daukan dawainiya ta aure daga cikin ku, manzon Allah yace fal yatazawwaj, wato yayi aure. Wane ne matashi? In aka ce matashi, malamai suka ce tun lokacin da mutum ya balaga har ya kai cikar shekara 30 shine ake kira shab, saurayi kenan matashi. Wasu sun tura sun ce har ya kai shekara 32, wasu sun ce kai har ya kai shekara 40, ma duka wannan ana kiran shi shab, saurayi kenan matashi. Shine anan manzon Allah yace manistaqa aminkumul ba'a, duk wanda wato yake da ikon daukan dawainiya ta aure daga cikin ku, manzon Allah yace fal yatazawwaj, wato yayi aure. Lafazin alba'a, wato anan kamar yanda wasu daga cikin malamai suka faɗa, ma'anarsa shine aljima, ma'ana saduwa da iyali. Duk wanda yake da ikon saduwa da iyali, manzon Allah yace yayi aure. Sai dai a magana mafi rinjaye, ba ana nihin kusantar iyali kadai daukan dawainiya ta aure. Mutumin da ya tabbata yana da ikon kusantar iyali, yana da dukiyar da zai biya a matsayin sadaki, yana da halin da zai kama ma mace gida ya zaunar da ita, zai iya sama mata mazauni koda na haya ne, kuma yana da sana'ar da zai iya rike ta bata ci da sha, maza Allah ya ce to yayi aure. Shine anan sharadi kenan, tunda cewa manista ta'a minkumul ba'a, duk wanda yake da ikon daukan dawainiya ta aure, kenan ma'anar alba'a anan, kenan mu'anuz zawaj kenan dawainiya ta aure. Dawainiya ta aure akwai biyan sadaki, akwai bata mazauni, akwai bata ci da sha da sutura. To duk wanda zai iya daukan wannan dawainiya, manzo Allah ya ce wato yayi aure. Shine yace manista ta'a minkumul ba'a wato falya tazawwaj, duk wanda yake da halin daukan dawainiya ta aure daga cikin ku, manzo Allah ya ce yayi aure. Dan haka anan wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa wannan gaba tana fa'idantar da cewa duk wanda yake da ikon yin aure, to aure ya zama wajibi a kansa. Kamar yadda daga cikin magabata da dama sun tafi akan cewa hukuncin aure wato wajibi ne, kamar yadda sun kafa hujja da fadar Allah subhanahu wa ta'ala, fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Ubangiji ta'ala ya ce fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba, suka ce anan umarni ne Ubangiji ta'ala yake ma mu'minai cewa su yi aure. Da haka suka ce abinda umarni yake fa'idantarwa wajauci, kuma haka Ubangiji ta'ala ya koma fada a cikin suratul nur, wa ankihul ayama minkum, marasa aure daga cikin ku Ubangiji ta'ala ya ce ku aurar da su. Kuma haka anan ya ce falya tazawwaj, da ya ce manista ta'a minkumul ba'ata falya tazawwaj, duk wanda yake da ikon dawainiyar aure daga cikin ku, daukan dawainiyar aure, manzo Allah ya ce aure. Suka ce to aure anan wajibi ne, tare da cewa jumhur malamai su sun tafi akan cewa wanda na daga cikin su akwai al-a'immatu salafa, al-imamu Malik da al-imamu Shafi'i da al-imamu Abu Hanifa, haka riwaya ce ta biyu daga al-imamu Ahmad cewa aure sunna ce mustahabba, an so ne mutum yayi in yana da halin yi. Sun kafa hujja da fadar Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Wanda wannan aya yabo ne Allah subhanahu wa ta'ala yake ga duk mutumin da ya kare gabansa game da zina ta hanyar mallakar baiwa. Suka ce anan inda a ce hukuncin yin aure wajibi ne, to ai ba za a yi yabo ga wanda yake yin aure, saboda duk wanda ya bar abu wanda yake wajibi ba a yaban shi sai dai a zarge shi. Suka ce dan haka wannan aya dalili ne wanda yake nuna aure sunna ce mustahabba ba wajibi bane. Kuma haka bugo da ƙari suka ce a wannan hadisi da manzon Allah ya ce wa man lam yastati fa alaihi bisaw, duk wanda ba shi da halin aure, wanda ba shi da halin daukan dawainiya ta aure, manzon Allah ya ce da zunci yin azumi. Suka ce anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsayar da azumi matsayin aure, tare da cewa shi yin azumi a cikin wannan halin ba wajibi bane, ba dole bane. Dan haka suka ce aure ba wajibi bane, amma dai taka su ta rabu, kamar yadda malamai suka yi bayani, al-Imam al-Qurtubi yayi bayani bal ma ya kasa aure zuwa kashi biyar, akwai wanda aure yake zame masa wajibi, akwai wanda yake zame masa haramun, akwai wanda yake zame masa makruhi, akwai wanda yake zame masa mustahabi, akwai wanda aure yake zame masa halal. Wanda aure yake zame masa wajibi duk mutumin da yake da halin yin aure, kuma akwai shahawa tattare da shi, babu ta hanyar da zai kare kanshi game da zina sai ta hanyar aure, to wannan aure ya zama wajibi a kan shi dole. In dai mutum ya tabbata yana da halin daukan dawainiya ta aure, kuma akwai shahawa tattare da shi, yana jin tsoron fadawa cikin alfasha idan bai aure, to wannan dole yayi aure domin kare kai game da aikin alfasha, wannan wajibi ne. Mutumin da yana da shahawa tattare da shi, kuma yana da kokarin da zai kare kanshi game da aikin alfasha, to wannan an so yayi aure tunda yana da halin aure domin ya samu fagula wanda masu aure suke samu kuma domin a samu ƴaƴa al'umma ta mu'minai ta yawaita. Kana da halin yin aure kuma kana da shahawa kuma kana da halin da zaka kare kanka game da ita wannan shahawa, to wannan an so mutum yayi. Wanda kuma kasancewar anan mutum ba shi da halin daukan dawainiyar aure kuma yana da halin da zai kare kanshi game da aikin alfasha, to wannan haramun ne ya aure domin kada ya keta alhurmar abin da ya zama wajibi a kanshi, ya kasa daukan nauyin da ya zama wajibi a kanshi. Ka tabbata ba yanda za a yi ka iya daukan dawainiyar ita wannan mata, bakka da halin kuma akwai shahawa tare da kai, kuma za ka iya kare kanka game da ita wannan shahawa. To wannan kenan rashin yin aure shine ya fi alkhairi gare ka. Dan haka dai a takaice magana game da cewa aure wajibi ne, wannan shine ya fi rinjaye saboda dukkan su waɗannan dalilai ne waɗanda suke fa'idantar da wajibci. Sai dai mu san da cewa ba kowa ba aure yake zame masa wajibi sai wanda yake da halin daukan dawainiyar shi. Dan haka annan manzo Allah ya kayyade mana yace man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj, duk wanda yake da ikon daukan dawainiya ta aure kenan, dawainiya ta aure, biyan sadaki, sama mata mazauni, ba ta ci da sha da sutura, kenan wannan shine wato halin. In mutum ba shi da wannan hali to aure bai hau kansa ba. Sai yace fa innahu aghaddu lil basar, nan kuma manzo Allah yana bayyana mana wato fa'ida ta aure, jumla ce ta aliliya kenan. Sababin abin da yasa manzon Allah ya umarce mu da cewa duk wanda yake da halin yin aure yayi, sai yace fa innahu aghaddu lil basar, domin shi aure wato shine mafi taimaka ma bawa game da rintse idanunsa game da kallon wanda Allah ya haramta mata kallanta. Domin duk wata mace wadda take ajnabiya manisanciyarka, haramun ne ka kura mata ido ka kalle ta. Kallo wanda yake na shahawa haramu ne, domin Allah ya faɗa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum innallaha khabirun bima yasnaun. Ubangiji ta'ala yace ka faɗa ga mu'minai ce su rintse idanunsu game da kallon manisanta daga cikin mata kuma su kare gaban su. To shine anan manzo Allah yace fa innahu aghaddu lil basar, domin aure shine mafi taimaka ma bawa game da rintse ganinsa game da kallon abinda Allah ya haramta masa. Sannan fa'ida ta biyu yace wa ahsanu lil farj, kuma shine mafi taimaka masa game da wato kare gabansa game da aikin alfasha. Kar mu manta yana daga cikin hikimomin da muka ambata, Allah ya shar'anta mana aure domin ya taimaka mana akan rintse idanu game da kallon abinda ya haramta mana, sannan kuma domin ya taimaka mana akan kare gaban mu game da aiki na alfasha. Shine yace fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, kuma shine mafi taimaka ma bawa game da kare gabansa game da aiki na alfasha. Wannan a ayar da muka karanta dazu wajibi ne, Allah ya wajabta ma mu'minai su rintse ganin su kuma su kare gaban su. Kullul mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, kamar yanda Allah ya wajabta ma maza mu'minai haka su ma mata Allah ya wajabta musu su rintse idanunsu game da kallon manisanta daga cikin maza kuma su kare gaban su game da aikin alfasha. Kamar yanda yake wa kullil mu'minati yaghuddu min absarihinna wa yahfazuna furujahunna al-aya. Sai yace wa man lam yastati, maza Allah yace duk wanda ba shi da hali game da daukan dawainiya ta aure, kenan baka da dukiyar da zaka biya a matsayin sadaki, baka da sana'ar da zaka iya rike mace na sama mata mazauni ko ba ta ci da sha da sutura, manzo Allah yace fa alaihi bisawm, manzo Allah yace ya lazinci yin azumi. Lafazin alaihi ismu fi'ilil amr ne, ai fali yalzami sawma, wato ya lazinci yin azumi. Manzo Allah sai yace fa innahu lahu bisha, wato domin azumi zai zame masa tamkar daddaka ne. domin duk dabbar da aka daddake to wannan ba maganar shahawa tare da ita. An gane ku? Anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamanta azumi da daddaka, kamar yadda daddaka take kankanta shahawa game da duk dabbar da aka daddake, to haka shi ma azumi yakan kankanta shahawa a jikin dan adam. Saboda daman asali ita shahawa abin da yake janyo ta, yake motsa ta daga jikin dan adam shine koshi. Da zaran mutun ya ci ya sha ya cika ciki ya koshi, to shahawa ita ce za ta biyo baya. A duk lokacin da mutun ya kankanta ci da sha, to shahawa za ta kankanta a jikin sa. To dan haka annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci duk wanda ba shi da halin daukan dawainiya ta aure, manzo Allah ya ce ya lazinci yin azumi, domin azumin wato zai zame masa wato garkuwa game da fadawa cikin aiki na alfasha, domin zai zame masa tamkar daddaka ne. Anan kuma hikima ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kaga maimakon a ce wa man lam yastati falyuqallila al-akla wash-shurba, ya kankanta ci da sha. Anan manzo Allah sai ya ce a fada wannan fa alaihi bisaw, ma'ana ya lazinci yin azumi, wanda azumi matsayin ibada ne. Kaga anan don haka kasancewar shi azumin domin ibada ce wadda Allah ya shar'anta mana, wadda kuma yana daga cikin arkanu siyam, shine wato nisantar ci da sha. Don haka anan kenan mutum ya jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya, ya kashe tsuntsu biyu da dutse ɗaya a lokacin ya fa'idanta da ladan azumi, sannan kuma ya ma kansa wato maganin ita ce shahawa. Kamar yanda wani daga cikin malamai, musamman malaman Malikiya, shine al-Imamul Qarafi, yake bayanin cewa wato tarar da wata ibada a cikin wata ibada, tarar da wani abu a cikin ibada, wannan ba a kiran shi shirka. Kamar yanzu misali, mutum yana da rashin lafiya wanda likita ya tabbatar masa cewa ita wannan rashin lafiya, idan yana so ya samu saukinta ya ringa yawaita azumi, to dan ya ƙara samun kuzari da lafiya a jikinsa yake azumi. Wannan azumi ibada ne, tare da cewa ga manufarsa domin ya samu lafiya a jikin shi, amma zai samu ladan wannan azumi. Wannan danin ya samu lafiya ba zai cutar da wannan azumi nashi ba. Kamar yanda anan da manzon Allah ya ce fa alaihi bisawm, ya lazinci yin azumi, menene manufar umarnin shi da yin azumi? Domin ya kankanta masa shahawa. Shine anan ya ce fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija, kuma wannan ita ce hanya daya-daya wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa duk wanda yake da shahawa tattare da shi, ba shi da halin aure, to ga hanyar da zai bi domin ya kankanta ma kansa shahawa, domin ya kare kanshi game da aiki na alfasha. Don haka wata hanya da wasu sukan bi domin kankanta ma kansu shahawa, wannan hanya ce haramtacciya, abinda ya shafi al-istimna, mutum ya yi wasa da gabansa domin ya biya buƙatar shi, wannan haramu ne. A inda malamai suka yi rangwami, sai lokacin da ya kasance mutum yana jin tsoron fadawa cikin alfasha, yana jin tsoron yin zina, kuma ba shi da halin aure, ya buga ba yanda za a yi, kawai sai ta wannan hanya, ko kuma ya tabbata in bai amfani da gabansa ya biya buƙatar shi, to wannan mani zai iya cutar da shi, babu ta hanyar da za a yi. To anan ne kadai wasu daga cikin malamai suka yi rangwamen cewa ba laifi, amma in dai bayan haka ne, to haramu ne mutum ya yi wata hanya domin gusar shahawar shi. Me yasa? Saboda malamai sun kafa hujja da fadar Allah subhanahu wa ta'ala da yake fada, illa ma yake cewa wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin, sai yace fa man ibtaga wara'a zalika fa ulaika humul adu, Ubangiji ta'ala ya ce famani butaga wa ra'a zali, duk wanda ya nemi wani abu wanda yake koma bayan haka, ba matarka ta aure kuma ba baiwarka ba. Ubangiji ta'ala ya ce fa ulaika kuma la'adu, waɗannan su ne ƴan ta'adda. Da haka suka ce anan yin amfani ta wata hanya domin biya ma kai bukata, mutum ya biya shahawarsa, wannan ya zama ɗan ta'adda, ta'addanci ne. Da haka wasu daga cikin magabata ce suka yi, in har an samu mutum akan irin wannan yanayi ma ana iya ladabtar da shi, kuma tare da cewa yana da illoli da dama wanda sukan samu mutum a sababin yin amfani da wata hanya domin gusar da, wato domin biyan bukata. Yana daga cikin illolin, malamai suka ce yana sababa ma bawa wato raunin gani, yana sababa ma mutum raunin gani. Sannan abu na biyu, wato yana kankanta, wato su ne kwayoyin halitta na aihuwa a jikin mutum, duk mutumin da yake yawan biyan bukatar shi ta irin waɗannan hanyoyi. Sannan kuma yana sa abinda ke haifar ma bawa sakawar jijiyoyi na jiki, ya sababa mishi ciwon jijiya. Sannan kuma yana daga cikin abinda yake sa mutum ya zamanto yana da gaggawar biyan bukata lokacin da ya kusanci iyali. Dandanan daga wani abu ma ya dan shafe shi kawai sai ya ji, wato ya zubar da maniyyi. Sannan kuma yana daga cikin illar shi, duk mutumin da ya saba ya dawwama akan shi, to da wuya yake iya dainawa, waliyazu billah. Don haka dai kwata-kwata baya halatta. Don haka manzon Allah ya nuna mana anan, duk mutumin da yake da shahawa ba shi da halin aure, daukan dawainiya ta aure, manzon Allah ya ce fa alaihi bisaw, wato ya lazinci yin azumi, domin yin azumin zai zame masa tamkar daddaka ne, kenan zai kankanta masa shahawa. Don haka dai a takaice malam ya zo da wannan hadisi domin ya fa'idantar da mu hukuncin yin aure, kamar yadda bayani ya gabata a magana mafi rinjaye, duk wanda yake da halinsa kuma ba yanda za a yi ya kare kanshi game da aikin alfasha sai ta hanyar aure, to aure ya zama wajibi a kansa. Hadisi na gaba, hadisin Anas dan Malik, Allah ya kara masa yadda, na faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi godiya ga Ubangijinsa ya kyautata masa yabo. Manzon Allah sai ya faɗa yake cewa, lakin ni ana usalli wa anamu wa asumu wa afṭir, kusan da cewa ni ina sallah a cikin dare, kuma nakan yi bacci na huta, nakan yi azumi, kuma nakan aje azumi wasu kwanuka, kuma nakan auri mata, ma'ana na kusanci iyali. Manzon Allah sai ya ce, fa man ragiba an sunnati, duk wanda ya kyamaci sunnata, fa laysa minni, manzon Allah ya ce baya daga cikin mabiyana. Wanda asalin hadisin kamar yanda yake cikin sahihu Muslim, wasu jama'a ne uku suka zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka je gidajen matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka yi musu tambaya dangane da ibadar da manzon Allah yake yi a cikin gida, saboda duk ibadun da yake yi a waje wannan ya bayyana gare su, to amma abin da yake yi a cikin gida wannan ya koyi gare su. Shine suka je suka tambayi matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da ibadar da manzon Allah yake yi a gida. A lokacin da aka ba su labari game da iya abin da manzon Allah yake na ibada a gida, sai suka ga kankantar wannan ibada, suka ce ai ba wani abu ne ba ma wanda ya taka karaya ya zuda, ya taka karaya karya. Suka ga cewa ibada ce el kadan manzon Allah yake a cikin gida, sun ga kankantar ta. Sai suke faɗa suke cewa, wa aina nahnu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa qad ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akkar. Suka ce ina mu, ina gama kanmu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda shi Allah ya gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa da abin da ya jinkiri. Suka ce don haka dole mu zage, dole mu dora akan abin da yake. Ɗaya daga cikin su sai ya ci alwashin cewa, amma ana usalli laila abada, yace ni fa daga yau shimfidar bacci na nade, maganar bacci a cikin dare ma bai ma taso ba. kwana sallah kenan shi daga ran nan yace gaba daya shimfida ta kwanci ya nade ta sannan ɗaya daga cikin su shi kuma sai yace ana asumu dahra wala ufdir ni kuma yace iya rayuwa ta kullun azumi zan yi ba maganar in aji wa qala akhar shi kuma ɗayan sai yace ana atazilun nisaa fala atazawwaju abada yace ni ko da mata daga yau mun yanke alaka aure har abada ba zan yi ba kawai sai ibada a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo gida matansa sai suka fada masa cewa suwana suwana sun zo sun tambaya game da ibadarka kuma ga iya alwashin da suka ci ma kansu manzon Allah da ya fito cikin jama'a manzon Allah sai ya huduba wanda daman wa'azi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama riga ba wuya ne an gane ko duk wanda ya sa daidai za ta yi masa domin babu fa'ida game da wa'azi sai ka nuna mutum ko sai ka ambace shi shine anan malam ya gutsure hadisin yace lalle manzon Allah ya yi godiya ga ubangijinsa ya kyautata masa yabo wanda wannan ladabi ne daga cikin ladabba na huduba a cikin hudubar manzon Allah sai yake cewa wato yake fada ga jama'a yake cewa lalle ku ne kuka ce kaza an gane ko a dunkule manzo Allah sai yake cewa amma wallahi inni la akhshakum lillahi wa atqakum lahu ku san da cewa ni nafi ku tsoron Allah kuma nafi ku tsara dokokinsa sai yace lakin ni asumu wa ufir manzo Allah yace ku san da cewa ina azumi kuma ina ajewa na huta wa usalli wa arqud ina sallah a cikin dare kuma ina kwantawa ne bacci na huta wa atazawwaju nisa manzo Allah yace kuma ina auren mata kamar rajiba an sunnati fa laysa minni manzo Allah yace duk wanda yake amince sunnata to baya daga cikin mabiyana ma'ana baya tare da ni a takaice wannan hadisi hadisi ne muttafaqun alaihi malan yazo da shi domin ya nuna mana fadla ta aure domin kasancewar aure ibada ne sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk wani alkhairi na duniya da lahira yana karkashin bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka kuma wannan hadisi dalili ne wanda ke nuna cewa mutum ya yanke kwata-kwata game da duk wata alaka duk wani jin daɗi na rayuwa ya ce kawai shi ya dukufa game da ibada to wannan baya daga cikin karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba sunna bace ta manzannin Allah domin sunnar manzannin Allah subhanahu wa ta'ala da ya turo su shine yin aure kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a can wato cikin suratul ra'd walaqad arsalna rusulan min qablika waj'alna lahum azwajan wa zurriya ubangiji ta'ala yace tabbas wato mu ne muka turo manzanni gabaninka manzannin da muka turo ubangiji ta'ala yace mun sanya musu mata wato da yaya kowane manzo da muka turo ubangiji ta'ala yace mafi yawa mun sanya musu mata da yaya illa kawai ɗan kadan daga cikin su to kaga anan duk wanda yace a shi kawai zai yanke ya dukufa game da ibada ba ruwan shi da aure ba ruwan shi da duk wasu shagulgulla na duniya to wannan ya saba ma karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kasancewar ita wannan shari'a da Allah ya turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ita an gina ta ne akan sauki an gane ko an gina ta akan sauki duk wani abu wanda ke akwai tsanani akwai kunci to wannan baya cikin karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ko mutun ya dora ma kansa to a ƙarshe zai yi nadama a ƙarshe zai yi nadama kuma zai kasa kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa inna ad-dina yusr wa lan yushadda ad-dina ahadun illa ghalaba manzon Allah yace lalle wannan addini wato mai sauki ne an gina shi akan sauki kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra haka kuma yake faɗa wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj ubangijin ku bai sanya muku wani kunci game da wannan addini manzo Allah yace babu wanda zai daukaka addini ma'ana ya dora ma kansa abin da yafi karfin sa manzon Allah yace face addinin sai ya rinjaye shi sai ya dakushe ya kasa. Wanda ya ishe mu misali Abdullahi ibn Amr ibn al-As yace ma kanshi alwashi duk dare na Allah zai kwana yana sallah kuma sai ya sauke alqur'ani. Addini da dare sai ya sauke alqur'ani kuma sai ya kwana yana sallah kuma sai ya wuni yana azumi. Yace ma kanshi wannan alwashi maza Allah ya kiraye shi yake fada masa yace kai ne ka ci ma kanka alwashin kaza da kaza. Yace kwarai. Maza Allah yace to abinda nake so da kai abinda ya shafi azumi azumin da ka ci ma kanka alwashi cewa kullun zaka wuni da azumi. Maza Allah yace je ka a duk wata kai azumi uku domin yin azumi uku a kowane wata maza Allah yace daidai yake da wato azumtar zamani tamkar ka shekara kana azumi baka ajiye ba. Yace ya rasulullahi ina da kokari sama da haka a dada mu. Manzo Allah ya kara masa yace ya rasulullahi ina da kokari a dada mu. A karshe ne manzo Allah yace masa je ka kai azumi irin na Annabi Dawud. Yace ya rasulullahi yaya azumin Annabi Dawud yake? Manzo Allah yace Annabi Dawud yau in yayi azumi gobe sai ya huta, jibi in yayi gata sai ya huta. Haka rayuwarsa take. Yace a dada mu kokari na ya wuce haka. Manzo Allah yace babu sama da haka. Duk wanda ya azumci zamanin sa manzo Allah yace ba zamani ba azumi bane bai. Abin da ya shafi sauke alqur'ani manzo Allah yace je ka a duk wata ka sauke. Yace yana da kokari sama da haka. Aka ce masa je ka a duk kwana 20 ka sauke. Yace a dada masa aka ce je ka a duk kwana 10 ka sauke. Yace a dada masa manzo Allah yace je ka a duk sati ka sauke. A iya inda manzon Allah ya bar shi wato a sati guda har ma ya nema a dada masa manzon Allah ya ce masa duk wanda ya sauke alqur'ani kasa da kwana uku to bai fahimci inda ya sa gaba. Domin makasudin karanta alqur'ani shine lura da abin da yake cikin sa na hukunce-hukunce. A iya inda manzon Allah ya tsaida shi a sati guda sallah kuma manzon Allah ya ce masa ka kwanta kai bacci in ka farka ka tashi kai sallah sannan kuma har ka kwanta kai bacci. Don haka shi Abdullahi ibn Amr a ƙarshen rayuwar shi lokacin da tsufa ya cin masa da kyali yake yin wannan azumi wallahi shi da kanshi ya ringa ciza ya tsaya yana cewa inda a yau za a dawo masa da wannan rangwame da manzon Allah ya yi masa yace wallahi yafi duniya da abin da yake cikin ta gaba daya. Inda za a ce masa to ga rangwamen da aka maka an dawo maka da shi ka zaba ko ka zabi duniya da abin da yake cikin ta yace wallahi zai zabi wannan rangwame. To kaga anan ya dora ma kansa abin da yafi karfin sa amma a ƙarshe gaya abin ya zame masa wahala. To dan haka anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna musu cewa dukkan wannan alwashi da suka ci ya saba ma sunnar sa kuma duk wanda ya kyamaci sunnar sa manzo Allah yace baya daga cikin mabiyansa. To dan haka dai a takeice wannan hadisi yana fa'idantar da mu fadula ta aure sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ta hanyar yi masa biyayya ake samun duk wani alkhairi wato na duniya da lahira. Hadisi na gaba hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ke fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato yake fada yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya amuruna bil ba'a yace lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umarnin mu bil ba'a game da aure. Anan ma'anar ba'a shine yin aure a tasawuj an gane ko. Amma sabani a wancan hadisi wasu malamai sun ce aljima kusantar iyali. Magana ta biyu shine daukan dawainiya ta aure kusantar su ba da sadaki sama mata na zauni da ci da sha. Amma ma'anar ba'a anan shine wato aure shine yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya amuruna bil ba'a yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umarnin mu game da yin aure wayanha anit tabattuli nahayan shadida. Manzo Allah yana hani game da yanke alaka game da aure da duk wani jin dadi nahayan shadidan hani wanda yake mai tsanani. Idan aka ce at tabattul shine mutun ya yanke kansa game da aure da duk wani jin dadi na rayuwa wanda shine ake kira ruhubaniyanci wanda mabiyan Annabi Isa alaihi salam suka kirkira. Mutum ya yanke alaka kawai ya shiga daji ya je kan wani dutse ya gina kubba sai ibada. ba maganar aure, ba maganar duk wani jin daɗi na rayuwa. To manzon Allah ya yi hani wanda yake mai tsanani, don haka baya halatta mutum ya yanke kanshi, ya yanke alaka game da duk wani jin daɗi na rayuwa. Allah bai hana mu ba mu ji daɗi da rayuwa, iya abinda bai yarda cewa jin daɗi ya rinjaye mutum shine kawai. Kenan mutum ya auna bakin gwalgwado duk wani jin daɗi, shari'a bata hana mutum ba. Mutum ya yanke alaka ya ce kawai shi ba maganar aure, ba maganar jin daɗi, kawai sai ibada, to wannan ya saba ma karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine yace wa yanha anit tabattuli, manzon Allah ya kasance yana hani game da yanke alaka game da aure. Mutum ya ce kwata-kwata kawai baya yi sai ibada. Nahayan shadidan, hani wanda yake mai tsanani. Lafazin at-tabattul shine al-qafa, kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake faɗa wa tabattal ilaihi tabtila. Don haka wato Maryam ake kiranta al-batul, saboda ta yanke game da duk wasu alaƙoƙi na shagalce-shagalcen duniya, ta kaɗaita game da ibada. To shi yasa ake mata laƙabi ake cewa al-batul. To don haka dai baya cikin karantar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya yanke alaka game da aure da duk wani jin daɗi na rayuwa, ya ce kawai shi sai ibada. Waya kulu, manzon Allah yana faɗa tazawwajul wadudal waluda, manzon Allah ya ce ku auri mata alwadud, waɗanda suke masu tsananin ƙauna ga mazansu. Kenan wadda take son mijinta, so wanda yake ya kai matuƙa, wanda kuma shi ma yana son ta, saboda wasu ɗabi'u da halaye na alkhairi waɗanda suke tare da ita. Manzon Allah ya ce alwalud, kuma mace wadda take mai yawan aihuwa. Ta ina ake gane mace mai yawan aihuwa? Idan budurwa ce, malamai suka ce ta hanyar makusantanta, kenan mahaifiyarta da 'yan uwanta. Galibi idan aka samu mahaifiyarta tana aihuwa, 'yan uwanta suna aihuwa, to ita ma kalla ɗabi'arta ta saba ma ɗabi'unsu. Amma ba mamaki kuma ana iya samu, amma ta wannan hanya ake ganewa. Idan ku daman mun bazawara ce, to wannan dama ai an taba gani, tana iya yiwuwa kenan tana da ƴaƴa ɗaya ko biyu ko wannan. To amma in dai budurwa ce, kenan ta hanyar makusantanta ake iya sanin mai aihuwa ce ko ba mai aihuwa ba ce. Shine annabi manzon Allah ya ce tazawwajul wadudal waluda, ko auri mata waɗanda suke masu ƙauna, masu matuƙar ƙauna ga mazansu, kuma masu yawan aihuwa. Manzon Allah sai ya ce inni mukathirun bikum al-anbiya a yawmal qiyama, domin nama annabawa alfahari da yawan ku a ranar qiyama, ma'ana mabiyana ya zamanto sun fi mabiyan kowane annabi yawa a ranar qiyama. Al-Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisi, Ibn Hibban ya inganta shi, malam yake faɗa hadisin yana da shahid, ma'ana hadisin da ya kunshi ma'anarsa abun Abu Dawud da Imam Nasa'i da Ibn Hibban ta hanyar wato Ma'akil Ibn Yasar. A takaice wannan hadisi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayyana mana sifofi guda biyu wanda in har mutum zai auri mace, to ya kamata ya lura da waɗannan sifofi guda biyu. Abu na farko, ka tabbata ita wannan matar tana son ka ko ba ta son ka, saboda shi wannan so shine zai kai wato a samu kwanciyar hankali da kiyaye dukkan wasu haƙoƙuwa, kuma ta hanyar wannan so ita kanta za ta kare kanta game da aikin alfasha, kuma kai ma wato ka kare kanka. Abu na biyu, kuma ka tabbata cewa tana aihuwa, saboda duk san da mace take ma ko san da kake mata, in ba ta aihuwa to hallo akwai karancin fa'ida ana. Kenan da haka annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna waɗannan sifofi guda biyu, shine yace tazawwajul wadudal waluda, ko auri mata masu matukar soyayya ga mazansu, kuma masu yawan aihuwa. Illar manzon Allah yace domin nama, wato sababi kenan, domin nama annabawa alfahari da yawan ku a ranar kiyama. Don haka anan malamai suka ce wannan hadisi yana ɗaya daga cikin dalilan da ke nuna wato shine sunna ce mustahabba mu'minai su yawaita aihuwa. Don haka kasancewar hanya ta bi domin kankanta aihuwa, malamai suka ce wannan haramun ne, baya halatta sai dai inda dalili. Wanda kuma hanya ce wanda makiyan Allah suka bi domin ba dan komai ba dan kullama kirci game da muminai yanda kenan ku kankanta in kun kankanta ba ku da yawa kenan sun rauna na musulunci kuma dukiyar ku da kuka tare su za su zo suna mamaye ta yanda kuma in kun samu karanci a cikin ku ba yanda za a yi ku kara da su to dan haka duk famar da kafiran duniya suke a yau yaya za a yi kasashen musulmi a kankanta aihuwa saboda sun tabbata in dai kuna yawan aihuwa to za ku gagare su za ku fi karfin su dan haka kasancewar ita yawan aihuwa alkhairi ce dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma Anas dan Malik addu'ar cewa Allah ya yawaita masa yaya wanda Anas dan Malik yake faɗa cewa yaya da tsatsuna yace sai da na haifi yaya 130 a cikin su babu shika a sababin addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa kuma hadisin yana cikin sahihul bukhari karin bayani akan hadisin insha Allah zai zo a darasi na gaba yin zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.